الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درس نبي أكل لتاف الأدب المفرد ونظام غباتر إن شاء الله تعالى لتاف الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وند يرس هجرانا دي شكرا دي بيدا همسند الشدى shekararsa 1180 raguwarsa da duniya a yau rahimahullahu ta'ala. Wannan darasi ya kunshi babi na farko zuwa babi na uku. Yana karantar da mu cewa kyautata ma iyaye shi ne mafi girman halin kirki a sunnar manzon Allah. Inda yake karantar da mu shi ne cewa kyautata ma iyaye shine hali mafi girma a addinin musulunci, wato shine halin kwarai mafi girma a sunnar manzon Allah. Al-babu al-awwal, babu qawlihi ta'ala, babi na farko al-imamu al-bukhari ya yi shi ne da aya ta 8 ta suratul ankabut. Ya buɗe littafinsa da ayar al-qur'ani saboda neman albarkan Allah subhanahu wa ta'ala, kuma saboda ya tabbatar da bayanin da zai gabatar game da kirki ga iyaye. Ya samu hujja ta ayar Al-Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa wassayna al-insana biwalidayhi husna, kuma mun yi wasiya ga dan adam game da iyayensa ya kyautata musu. Wato mun yi wasiyar kyautatawa ga dan adam dangane da iyayensa. Ita wannan aya ita ce al-Imam al-Bukhari ya saka a matsayin babi na farko wannan littafi nashi al-Adab al-Mufrad, saboda fatan littafin ya zama mai albarka. Wannan ya isa ya zama hujja gare ka game da matsayin iyaye wajen dan adam, kayan da al-Qur'ani ya karantar da mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma dan adam wasiya ta kyautatawa game da iyayensa. Kuma wannan babi wanda al-Imam al-Bukhari ya saka a littafinsa al-Adab al-Mufrad ya sa shi a matsayin babi na farko, haka ma in ka duba Sahihul Bukhari, littafin al-Imam al-Bukhari al-Jami'u Sahih, Sahihul Bukhari Kitabul Adab, wanda shi ne al-kitab na 78 a wannan littafi Kitabul Adab wanda yake Sahihul Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya sake maimaita abin da ya faɗa a wannan guri, kamar yanda ya fara littafin al-Adab al-Mufrad da wannan aya ta suratul Ankabut. Haka nan al-Imam al-Bukhari ya fara Kitabul Adab wanda yake Sahihul Bukhari da wannan aya ta 8 ta suratul Ankabut, sannan ya kawo hadisi na farko. حدثنا أبو الوليد فالإمام البخاري يأتي أبو الوليد يابا ملاباري ما لم يندى أكي كرنسا أبو الوليد شيني أبو الوليد الطيالسي أبو الوليد الطيالسي wannan alkunya ce gare shi babban malamin hadisi ne yana cikin malaman al-Imam al-Bukhari asalin sunansa al-Imam Hisham bin Abdul Malik al-Imam al-Bukhari yayi karatu wajen sa haka ma al-Imam Abu Dawud da al-Imam Ishaq bin Rahawai wa khalqun kaseer malaman hadisi da dama sun yi karatu wajen wannan malami babban malami ne babu shakka an fi sanin sa da Abul Walid at-Tayalisi ما أصل سننس الإمام هشام بن عبد الملك يتي حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة يتي شعبة يفام الأباري يتي الإمام أبو الوليد الطيالسي شعبة ابن الحجاج ابن الوردي قال الوليد بن أيزار قال الوليد بن الأيزار أخبرني قال سمعت أبا أمر الشيباني الوليد بن الأيزار يتي yaji abu amrin ash-shaybani abu amrin ash-shaybani al-kunyasa ce asalin sunansa sa'ad bin iyas al-kufi shi wannan mutumi kiris ya rage masa ya zama sahabin manzon Allah saboda ya musulunta a lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da rai ya musulunta lokacin da manzon Allah bai yi wafaci ba amma Allah madaukaki bai nufe shi da isowa gaban manzon Allah ba tunda bai samu isowa gaban annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ba za a sa shi cikin sahabban manzon Allah ba don haka ake sa shi a cikin tabi'ai Abu Amrin ash-Shaybani sunansa Sa'ad bin Iyas yayi karatu wajen sahabban annabi Muhammad kamar sayyiduna Ali kamar Abdullah bin Mas'ud kamar Huzaifah bin al-Yaman yana cikin tabi'ai waɗanda suka yi tsawon rai don ana cewa ya yi shekara 120 a duniya kafin ya rasu tarihinsa yana siyaru a alamin nubala mujallar na hudu shafi na 25 abu amrin ash-shaybani ya ba su labari in ji al-walid bin al-aizar yana cewa haddasana sahibu hazihi dari mai wannan gidan ya ba mu labari ji Sa'ad bin Iyas wato Abu Amrin ash-Shaybani yana gaya ma almajiransa ya nuna musu gidan Abdullah bin Mas'ud a garin Kufa haddasana sahibu hazihi dari mai wannan gidan ya ba mu labari wa awma bi yadihi yayi ishara da hannunsa ila dari Abdullah bin Mas'ud yayi ishara da hannunsa zuwa ga gidan Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud kuwa sahabin manzon Allah ne Abdullah bin Mas'ud yana cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayace wa awma bi yadihi ma'anar awma ashara don haka yasa akwai wata riwaya ta wannan hadisin riwayar abinda al-Walid bin al-Aizar ya fada shine wa ashara ila dari Abdullah bin Mas'ud ya nuna gidan Abdullah bin Mas'ud yace kun ga me wannan gidan ya ba mu labari qala yana nufin Abdullah bin Mas'ud ya ce sa'altu an-nabiyya na tambayi annabi Muhammad inji Abdullah bin Mas'ud ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla wanne ne cikin ayyuka wanda yafi kaunatuwa yafi soyuwa ga Allah azza wa jalla wani aiki ne Allah madaukaki yafi so Abdullah bin Mas'ud yayi wannan tambaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga tambaya ce muhimmiya ga wanda ke son ya je kusa da Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce masa ga wani aikin da Allah ya fi so wannan zai kara masa wato samun damar kusantar Allah madaukaki ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla wani aiki ne ya fi soyuwa ga Allah magwayi mai daukaka a wata riwayar yana cewa ayyul a'mali aqrabu ila al-jannati don haka tambayar ta zo da riwayoyi daban-daban kamar yadda yazo cikin al-adabul mufrad ayyul amali ahabbu ila Allah wani aiki ne cikin ayyuka wanda Allah magwayi da daukaka yafi so a wata riwayar kuma yace yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali aqrabu ila aljanna, wanne ne cikin ayyuka wanda yafi kusantar da mutum ga aljanna, wani aiki zan rike wanda nan da nan aikin ya kai ni kusa da aljanna. A wata riwayar yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne fi daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala. Kada sai manzon Allah yace as-salatu ala waqtiha, aikin da Allah yafi so shine sallah akan lokacinta. As-salatu ala waqtiha, yin sallah akan lokacinta. Wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu ala mawaqitiha, yin sallah akan lokutanta. Don haka ba sallah guda ba, dukkan wata sallah kai kokari kai ta akan lokacinta. A wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu li waqtiha, ko as-salatu ala waqtiha, ko as-salatu li waqtiha, dukkan su suna da ma'ana guda. Kuntu sai nace thumma ayyu, sai kuma wani aiki? Qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma birru walidayni, sannan kirki ga iyaye. Thumma birru walidayni, aikin da Allah yafi so daga yin sallah akan lokacinta sai kuma kirki ga iyaye. Kuntu sai nace thumma ayyu, sai kuma wanne? Qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma al-jihadu fi sabilillah, sannan jihadi a hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud yace qala haddathani bihinna, manzon Allah ya bani labarin su, yana nufin abubuwa guda uku din nan. Waɗannan abubuwa guda uku su ne abubuwan da Allah ya fi so yin sallah akan lokacinta: kirki ga iyaye, jihadi a hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah ya bani labarin su yace walaw istazattuhu, da na nemi ƙarinsa lazadani da ya ƙara ne. Wannan riwaya kenan. Akwai wata riwayar da take nuna cewa ba iyakan tambayar da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba kenan. Abin da yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo ita wannan riwaya anan saboda ya karantar da mu matsayin kirki ga iyaye. Kirki ga iyaye yana cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so, shi yasa ya kawo wannan riwaya. Amma hadisin ya zo da tambayoyi da dama wanda Abdullah ibn Mas'ud ya masa. Hadisin babu shakka yana riwaya ta al-Imam al-Bukhari, yana sahihul Bukhari, yana sahihu Muslim, kamar yanda ya zo a cikin al-Adabul Mufrad. Don haka hadisi ne muttafaqun alayh. Akwai riwayar da take sahihu Muslim, kitabul iman, babu bayani kaunil iman billahi ta'ala afdalul a'mal. Wannan riwayar tana sahihu Muslim. Al-Imam Muslim yayi babi yace imani da Allah shine aikin da yafi daraja. Saboda me? Saboda Abdullah ibn Mas'ud a wannan riwayar da ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla, wanne ne cikin ayyuka wanda Allah yafi so? Abu na farko da manzon Allah ya gaya masa shine imanin billahi wa rasulihi, imani da Allah da manzonsa. Amma kaga a wannan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace yin sallah akan lokacinta. Wancan riwaya yace abu na farko wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so shine imani da Allah da manzonsa, domin shine ainihi condition kafin ka yi sallah akan lokaci. Ko dole ka zama mai imani da Allah, mai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ga sannan akwai wata riwayar kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada masa da hajjun mabrur, aikin haji na kirki. Aikin haji na kirki yana cikin ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so. Wata riwayar yace masa al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi, ya hada su wuri guda. Kultu sai nace ayyu riqabin afdalu, daga cikin bayi idan mutum zai yanta bawa, wani bawa ne in ka yanta zaka samu lada da yawa? Na'am, yanta bayi abu ne mai lada, abu ne mai falala, amma kuma cikin bayin wani bawa ne zaka yanta wanda zaka samu lada mafi daraja? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa anfasuha inda ahliha, bawan da yafi tsada a wajen ma'abotansa, wato bawan da yafi daraja. Wa aktsaruha samanan, bawan da yafi tsada bawan da ya fi tsada, bawan da ya fi daraja a wajen mutanensa. Idan ka yanta wannan bawa, to ladanka ya fi na kowa. Kultu sai na ce fa illam af'al, idan ba ni da bawan da zan yanta, wani abu zan yi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so. Manzon Allah ya ce tu'inu sani'an, ka taimaka wa wani mai aiki, ka taimaka ma wani mutum. Wani yana aikinsa, ka taimaka mar, ka sa masa hannu, nan ma za ka samu lada wajen Allah. Wanda hadisin yana da tsawo, har dai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa takuffu sharraka anin nasi, idan ma duk baka iyawa to ka kame sharrinka ga mutane. In ka kame sharrinka ga mutane, saboda kowane dan adam yana da sharri, kowane dan adam yana da sharri. Abinda yasa aka zauna lafiya, saboda kowane mutum ya kame nasa sharri. Manzon Allah yake in ka tsare sharrinka fa innaha sadaqatun minka ala nafsika, ka tsare sharrin ranka yanda zaka zauna lafiya da mutane, sadaka kake ma ranka da kanka, inji manzon Allah. Kaga wannan ma yana cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so. Don haka tambayar da Abdullah ibn Mas'ud ya yi wa annabi ba akan abubuwa uku din nan bane, suna da yawa, suna da yawa. Kuma duka riwayoyin sun inganta. In ka duba Irwa'ul Galil, hadisi na 1198, Sahihul Jami' as-Saghir, hadisi na 164. Amma al-Imam al-Bukhari ya kawo ita wannan riwaya a cikin Al-Adabul Mufrad, wacce ta fara bayani da aiki. Saboda me? Saboda sallah aiki ne, yin sallah aiki ne wanda za ka yi da jikinka, kirki ga iyaye abu ne wanda za ka yi da jikinka, jihadi a hanyar Allah abu ne wanda za ka yi da jikinka, amma imani da Allah fa aiki ne na zuciya. Saboda haka yasa bai kawo waɗancan riwayoyin ba, wanda wannan yana nuna maka muhimmancin yin sallah akan lokaci. Abdullah ibn Mas'ud ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam, wani aiki ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so? Manzon Allah ya ce masa as-salatu ala waqtiha, kai sallah akan lokacinta, ko as-salatu li waqtiha, kai sallah akan lokacinta. Akwai wata riwayar mata Abdullah ibn Mas'ud na wannan tambayan da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayar tana cikin sahihu sunan Abi Dawud, hadisin 452, da Irwa'ul Galil, hadisin 1198. Yace sa'altu rasulullah, na tambayi manzon Allah, ayyul amali afdal, kaga ya bambanta da yanda yazo a wannan hadisi. Ayyul a'mali ahabbu ila Allah, can kuma ayyul amali afdal, wani aiki ne yafi daraja? Kala sai manzon Allah yace as-salatu fi awwali awqatiha, as-salatu fi awwali waqtiha, kai sallah a farkon lokacinta, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga wancan hadisi sai fassara mana abinda ake nufi da yin sallah a lokaci. Yin sallah a lokaci shine kai sallah a farkon lokaci. Don haka yasa ya kamata musulmi duk abin da yake aikatawa, duk abin da kake, idan aka ce lokacin sallah yayi, to ka dakata kai sallah. Musamman ga wanda ke da iyali, zaka ga ana sakaci mata sau da yawa a ƙarshen lokaci suke sallah, ko ma su hada salloli biyu a lokaci guda. Wanda hadisi ne tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam, aikin da Allah ya fi so, aikin da ya fi daraja wajen Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne a yi sallah fi awwali waqtiha, a farkon lokaci. Wannan lafazi ya zo daga Abdullah ibn Mas'ud. Bare ma akwai hadisin Ummu Farwa, akwai hadisin Ummu Farwa, wa kanat min man bay'ati an-nabi. Ummu Farwa tana cikin mata da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a. Idan aka ce matan da suka yi mubaya'a ga annabi, ana nufin sahabban farko. Ummu Farwa ta ce an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, su'ila an-nabiyyu ayyul a'mali afdal, wanne ne daga cikin ayyuka yafi daraja? Qala sai manzo Allah yace as-salatu li awwali waqtiha. Kaga ga hadisin Abdullah ibn Mas'ud, ga hadisin Ummu Farwa wanda shi ma ya inganta, yana sahihu targhib, hadisin 399. Kafin mu ci gaba da karatu wannan littafi, akwai matashiya guda, yana da kyau mu sani ayyukan da suka zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa su ne Allah ya fi so, ba iyakan waɗannan bane. kar ka dauka wadanda suka zo cikin hadisin nan ne kadai ayyukan da Allah ya fi so, wato ayyukan sun zo da dama. Zan kirga misali kamar guda shida ayyukan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya fi son su. Da daya, akwai hadisin Qatada ya ba da labari an rajul min Khas'am, wani sahabin manzon Allah daga kabilar Khas'am kala ya ba da labarin cewa a taitun nabiya na zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nafarin min ashabihi, na tare da manzon Allah cikin wata jama'ar sahabbansa. Kala qultu, nace anta alladhi taz'umu annaka rasulullah, wannan mutum ya ba da labari ya ce na zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam na tare da manzon Allah yana cikin jama'arsa, sai na mar tambaya kai ne kake riya cewa manzon Allah ne kai, in ji wannan kaga ba kawai ne, kai ne kake riya cewa manzo ne na Allah. Anta allazi taz'umu, kala sai manzon Allah ya ce na'am ni ne. Kala sai ya ce qultu, sai na ce ya rasulullah, shi kaga ya yi imani da manzon Allah, illa da iya magana ba kowa ya iya ta ba. Ya rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, abinda ya kawo ni shine in tambaye ka daga cikin ayyuka wani aiki ne Allah ya fi so. Kaga sai manzo Allah ya ce imanin billahi shine imani da Allah, aikin da Allah ya fi so, kaga wannan aiki ne na zuciya. Kala kuntu, sai na ce ya rasulullah thumma ma, sai wani aikin? Kaga sai manzo Allah ya ce thumma sillatu rahimi, sai sada zumunci. Kaga hadisin Abdullahi bin Mas'ud an samu summa, wanda as-salatu li waqtiha ko ala waqtiha ko ala awqatiha, duk riwayoyin sun tabbata. Thumma birrul walidayn, amma hadisin Qatada wannan sahabi da ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce thumma sillatur rahim, sai sada zumunci. Hadisin shi ya inganta, yana sahihul jami'i saghir hadisin 166. Wannan na daya kenan, kaga an samu sada zumunci yana cikin ayyukan da Allah ya fi so, baya ga imani da Allah, wanda shi ma bai zo riwaya da ta zo a cikin al-adabul mufrad ba, cikin riwayoyin hadisin Abdullah bin Mas'ud. Hadisi na biyu shine hadisin Aisha, wanda ya shahara muttafaqun alai, yana sahihul Bukhari da sahihul Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali ahabbu ila Allah, wani aiki ne Allah ya fi so? Kala sai manzon Allah ya ce adwamuhu wa in qalla, aikin da aka dawwama ana yi shine aikin da Allah ya fi so, ko da kaɗan ne, in ji manzon Allah. Kaga kuma ansar da manzon Allah ya bayar anan, aikin da Allah ya fi so shine da aikin da aka dawwama ana yi, ma'anar an dawwama shine aikin da babu fashi. Hadisi ne na sahihul Bukhari na sahihu Muslim. Sannan hadisi na uku, hadisin Mu'azu dan Jabal. Mu'azu dan Jabal lokacin da manzon Allah ya rasu baya gari, yana Yaman. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi Yaman saboda ya mar aiki, amma cikin ikon Allah, Allah subhanahu wataala ya sanar da manzon Allah ba zai sake haduwa da Mu'azu dan Jabal ba. Saboda haka Mu'azu dan Jabal lokacin da suka tashi rabuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya raka shi har bayan gari. Mu'azu yana kan raƙumi, shi kuma manzon Allah yana tafiya akan sawunsa. Wujubu tawali'u irin na Annabi Muhammad. Sai da suka je suka rabu, za su rabu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya masa wasu kalmomi, waɗannan kalmomi suka zama wasiya ga Mu'azu dan Jabal. Mu'azu dan Jabal yana ba da labari, yace inna akhira kalamin faratu alaihi rasulullah, maganar ƙarshe da na rabu da manzon Allah a kanta, an qultu, ni tambaya sanai, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, daga cikin ayyuka wani aiki ne Allah ya fi so? Kala sai manzo Allah ya ba da amsa da cewar antamuta wa lisanuka ratubun min zikrillah, ka tabbata ka mutu harshenka yana jike da zikirin Allah. Wannan ita ce amsa, in ji manzo Allah, aikin da Allah ya fi so shine ka tabbata ka mutu harshenka yana jike da zikirin Allah. Me ake nufi yana jike? Baka bari ma harshenka ya bushe ba, baka bari harshenka ya bushe ba, kana motsa shi ko da yaushe har Allah ya karbi ranka, kana motsa harshenka kana zikirin Allah, wanda yake nuna cewa shi zikiri ba yi da lokacin da ba a yin sa. ba shi da lokacin da ba a yin sa. Hadisin yana riwaya ta al-Imam at-Tabarani, hadisi ne mai kyau, in ka duba Sahih Jami' as-Saghir hadisin 165. Kuma babu shakka wannan ya samu riwayoyi da dama wanda suke tabbatar da falalan zikirin Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin hadisai mai kamar haka akwai hadisin Anas bin Malik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min shay'in ahabba ila Allah min alhamdi, babu wani abin da Allah ya fi so fiye da cewa alhamdulillah, babu abin da Allah ya fi so fiye da ka ce alhamdulillah, godiya ga Allah. To kaga alhamdulillah ai zikirin Allah ne, shine wasiyar manzon Allah ga Mu'az dan Jabal kafin su rabu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shima hadisin Anas bin Malik yana silsilatu sahiha hadisi na 1795 da kuma sahihu targhib wa tarhib hadisi na 1272. Na hudu shine hadisin Abdullah bin Abbas, annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ahabbal a'mali ila Allah, lallai daga cikin ayyuka aikin da Allah ya fi so ba'dal fara'id, bayan farillai, aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so a bayan tsayi da farilla shine idkhalu sururi ala almuslim, ka shigar da farin ciki ga rayuwar musulmi. Jumazan Allah, wannan hadisin Abdullah bin Abbas, aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so a bayan farillai, kayi kokari, iya kokarinka ka shigar da farin ciki a zuciyar musulmi. Hadisin yana sahihu targhib hadisin 2622. Ka faranta ran dan uwa musulmi maimakon ka bakanta ransa, Allah ya kare mu. Hadisi na biyar shine hadisin Usama bin Sharik, yace kunna julusan inda nabi, muna zaune da annabi Musa habbai, saboda tsofin sahabbai basu da ikon tambaya, basu da ikon tambaya, wannan tarbiya ce ta manzon Allah. Dole ku kyale lokacin da Allah ya ga dama ya saukar da hukunci, kar ku rika tambayoyi, a dalilin tambayoyinku Allah ya saukar da doka, domin idan kai tambaya Allah ya saukar da doka, to dokan ta tabbata har tashin kiyama. Saboda ka kyale Allah ya saukar da dokansa a lokacin da ya ga dama. Don haka Usama bin Sharikin yace in ka zo majalisin, in ka zo gaban annabi, ka annama ala ru'usina tayr, kai ka dauka tsuntsaye ne a saman kawunanmu. Wannan karin magana ne, abinda yake nufi la yatakallamu minna mutakallim, babu mai magana cikin mu wurin yayi tsit. Majalisin manzon Allah ba wurin ihu bane, ba wurin hayaniya bace. In ka zo gurin zaka dauka babu kowa, sai ka taho ka ga manzon Allah zaune, ga su zaune, tunda ba abun fada ba za a yi magana ba, sai abun fadan ya zo. Allah ya sa mu gane ce muna zaune, to mu muka san wannan doka mun kadai. Ija'ahu nasu min al-a'rabi, sai ga kauyawa sun zo, su ko kauyawa dama da tambayoyi za su zo gare ko. Ya Rasulullah aftina fi kaza wa kaza, ya Rasulullah ba mu fatawa kan hukuncin kaza da hukuncin kaza, suka dinga tambaya. Amma tunda ba ƴan gari bane, manzon Allah bai musu faɗa ba, yana bada labari cikin tambayoyin da suka yi wa annabi. Usama bin Sharikin yace afanatadawa ya Rasulullah, ya Rasulullah shin zamu iya shan magani, zamu iya shan magani ko ko yana kore tawakkali? Kala sai manzon Allah yace na'am kware kuwa, inna Allah azza wa jalla lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa'u, Allah bai taba saukar da wata cuta ba face ya saukar da maganinta, gaira da'in wahidin in banda cuta guda daya. Saboda ku je ku sha magani, nan ma he suka yi tambaya. Wama huwa ya Rasulullah, wata cuta ce wacce ba ta da magani? Kala sai manzo Allah ya ce alharamu tsufa, ba ta da magani. To ai ya kamata su tsaya haka ko suka ce faman ahabbu ibadillahi ila Allah, ya Rasulullah daga cikin bayin Allah waye Allah ya fi so? Kala sai manzo Allah ya ce ahsanuhum khuluqa, wanda ya fi mutane kyawun hali shine wanda Allah ya fi son shi. Kaga manzo Allah ya ba su amsa, nan ma kuma kaga an samu ƙari, daga cikin mutane waye wanda Allah ya fi so? Manzo Allah ya ce shine wanda ya fi mutane kyawun hali. Hadisin yana riwaya ta al-Imam at-Tabarani kuma ya inganta, yana silsilatu sahiha hadisin 432 sahihul jami'i saghir hadisin 179. Misali na shida shine hadisin Abdullah bin Umar, yace inna rajulan ja'a ila rasulillah, wani mutum wata rana yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala ya rasulullah yayi annabi tambaya ayyun nasi ahabbu ila Allah, daga cikin mutane waye wanda Allah ya fi so, wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla, kuma daga cikin ayyuka wani aiki ne Allah ya fi so. Fa qala rasulullah, sai manzon Allah ya bashi amsa yace ahabbu nasi ila Allah anfa'uhum linnas, wanda Allah ya fi so daga cikin mutane shine wanda ya fi amfanar da mutane. Kaga ya bada amsa, ashe wanda yake amfanar da mutane to Allah yana son shi. Wanda Allah ya fi so daga cikin mutane shine wanda ya fi so amfanar da ya fi so amfanarwa ga mutane. Anfa'uhum, anfa'uhum shine wanda ya fi kowa kawo amfani ga al'umma, wanda ya fi kowa kawo amfani ga al'umma to shine wanda Allah ya fi so. Ya ba da amsa guda, sannan ya ce wa ahabbul a'mali ila Allah, aikin da Allah ya fi so kuma daga cikin ayyuka, sururun tudkhiluhu ala muslimin, shine farin ciki, murna da ka shigar mazuciyar mutum musulmi. Magana ta gari, ka shigar da murna, ka shigar da farin ciki zuciyar musulmi ta wannan aiki, shine aikin da Allah ya fi so. Kaga aikin da Allah ya fi so shine shigar da farin ciki, murna zuciyar musulmi. Sannan mutumin da Allah subhanahu wataala ya fi so shine wanda ya fi amfanar da mutane. Sai manzo Allah ya ce idan baka iya shigar da farin ciki zuciyar musulmi ba, aw takshifu anhu kurbatan, ko kai kokarin yaye masa wata damuwa, kai kokarin yaye masa wata damuwa, aikin ka din nan yana cikin ayyukan da Allah ya fi so. Aw taqrudu anhu ju'an, ko ka kore masa wata yunwa, musulmi yana cikin yunwa ka sayo abinci ka bashi. Manzo Allah yace kai aikin da Allah ya fi so. Manzo Allah yana ta bada wannan mutumin amsa, yace aw taqbi anhu daynan, in ma baka iya wadancan ka biya mar bashi, ka biya masa bashin da ke kansa, idan ma kai ne ke bin sa ka ce na yafi, to babu shakka kai aikin da Allah subhanahu wataala ya fi so. Sai manzon Allah a ƙarshe ya ba su misali, ya ce musu wali an amshiya ma'a akhil li fi hajatin, wallahi da dan uwana zai zo da wata bukata, yana da wata bukata, in taka in yi tafiya tare da shi dan yaye masa wannan damuwar tashi. Misali wani mutum ya zo unguwar ku yana tambayar gidan wani, maimakon kamar kwatance sai ka tashi da kanka ka ce zo mu je, kaga ka taka tare da shi dan yaye mar damuwa, saboda abin da ya kawo shi wannan unguwa yana so ya je gidan wani mutum ko bai san gidan ba, bai san gidan ba, don haka kai da ka sani, maimakon kamar kwatance, in ka mar kwatance ka samu lada ka taimake shi. Ai amma duk da haka manzo Allah ya ce ni da a ce za a ban zabi akan in zauna masallaci na Madina shaharan ba fita sai nayi wata guda ina itikafi, da kuma in raka musulmi in nuna masa inda yake nema, manzo Allah ya ce wallahi gwamma na raka shi akan itikafi. Wai yana kwatanta maka falalan taimaka ma dan uwa musulmi, yaye ma dan uwa musulmi damuwa, shigar da farin ciki a zuciyar musulmi. Wannan shine abin da manzon Allah ya faɗa, yana cewa wali an amshiya ma'a akhi li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha almasjid, ya'ni masjidan masjidan Madina shahran, yana nufin cewa itikafi a masallacin sa na Madina tsawon wata guda bai kai ladan ka raka musulmi zuwa inda yake neman ya tafi ba, koko kai kokarin kai shi inda zai biya bukatar sa. Wannan hadisin shi ma ya inganta, yana silsilatu sahiha hadisin 906 da sahihul jami' sagir hadisin 176. Don haka kaga kenan ayyukan da Allah ya fi so suna da yawa. Abin da yasa nace mu dan yi matashiya anan, saboda kar ka dauka waɗannan abubuwa uku da suka zo cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud su ne kadai ayyukan da Allah ya fi so. Amma me yasa ayyukan suka zo daban-daban? Aikin da Allah ya fi so yin sallah akan lokaci, aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so shine a shigar da farin ciki zuciyar musulmi, aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so wato shine mutum ya yaye ma wani musulmi damuwa, ko mutum ya kawar masa da yunwa, ko ya biya masa wani bashi. Manzo Allah ya bada amsoshi da dama, me yasa haka? Malamai sun yi magana akai kamar misali al-imam muhammad bin ali ibn daqiq al-id ibn daqiq al-id ya rasu hijira na da shekara 702 shekarsa 734 rabuwarsa da duniya yana da littafi wanda ya sharhi na umdatul ahkam shine ihkamul ahkam sharhu umdatul ahkam in ka duba kitabus salati akwai wannan hadisin na abdullah bin mas'ud saboda malaman hadisi suna saka wannan hadisi na abdullah bin mas'ud a farkon bayaninsu game da sallah idan za a yi magana akan sallah akan lokaci sai a kawo hadisin abdullah bin mas'ud abdullah bin mas'ud ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne Allah ya fi so amsar da manzo Allah ya bashi a wannan riwaya shi da kai sallah akan lokaci so saboda haka za ka rika samun wannan hadisi a littafin fiqh in ka duba mujallal na farko shafin 164 yana cewa wa qad ikhtalafatil ahadisu fi fada'ilil a'mal an samu hadisi da dama wadanda suke magana akan ayyuka masu falala wa taqdimi ba'dihha ala ba'din an gabatar da wasu akan wasu me ye dalili malamai suke cewa innaha ajwibatun makhsusa li sa'ilin makhsusin wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hikimar da'awarsa yana ba wa mutum amsa ne gwargwadon halinsa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiwon halayen mutane idan mutum ya zo manzon Allah ya ga mutumin nan mai kokari ne yana tambayansa wani aiki Allah ya fi so to tunda yana kokari sai manzon Allah ya dubi inda ya gaza sai ya bashi amsa ta wancan gurin da ya gaza wancan gurin da ka gaza shine aikin da Allah ya fi so sai mutum ya zabura ta wannan gefen Allah ya sa mun gane wato manzon Allah yana ba su amsa ne gwargwadon halayensu yanda halinka yake haka manzon Allah zai baka amsa yanda halinka yake haka manzon Allah zai baka amsa aw man huwa fi misli halihi aw hiya makhsusa bi ba'd al ahwal allati turshidu qara'in ila annaha al murad aw ma zalik dukkan haka al imam al bukhari ya kawo hadisin nan a farkon littafin al adab al mufrad saboda babu shakka ko da yake ayyukan da Allah ya fi so suna da yawa amma kirki ga iyaye babu shakka shine a sama Allah ya sa mun gane baya ga imani da Allah subhanahu wataala me dalili saboda sai da ya kawo maka aya ya kawo maka aya ta alqur'ani aya ta 8 ta suratul ankabut wa wassayna al-insana biwalidayhi husna mun yi wasiya ga dan adam game da iyayensa ya kyautata musu to sai kawo wancan hadisi ga aya ta alqur'ani ga hadisin manzon Allah don haka koda akwai ayyukan da Allah ya fi so babu shakka yin kirki ga iyaye yana daga cikin ayyuka mafi daraja wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so Allah ya samu iya sai hadisi na biyu haddathana adam qala haddathana shu'ba al-imam al-bukhari yace adam ya ba mu labari yana cewa haddathana shu'ba qala haddathana ya'la bin ata'in an abihi ya'la bin ata'in ya ba mu labari an abihi daga babansa ya'la bin ata'in ya ba da labari daga babansa babansa shine ata'u bin zuhair al-amiri tabi'ini an abdullah bin umar ya karbo hadisi daga abdullah bin umar abdullah bin umar kuwa sahabin annabi muhammad abdullah bin umar qala yace kaga ba wai abdullah bin umar yace annabi yace bala abdullah bin umar yace kaga hadisi ya zama mawqufun ba hadisi ne da ya jingina shi da annabi muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdullah bin umar yace ribar rabbi fi ribal walidi yardan mahaifi yana yardan mahalici yana cikin yardan mahaifi ribar rabbi fi ribal walidi yardan mahalici yana cikin yardan mahaifi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi kuma fushin mahalici yana cikin fushin mahaifi Allah ya kare mu daga fushin su amin wannan hadisi yana cikin riwaya ta al-Imam al-Bazzar kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin al-Adab al-Mufrad to kaga an samu hadisin Abdullah ibn Umar na'am bai jingina hadisin ga Annabi Muhammad ba ko ba shi kadai ne ya ruwaito wannan hadisin ba akwai Abdullah ibn Amr akwai bambanci tsakanin Abdullah ibn Umar da Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Umar shine dan sayyidina Umar ibn al-Khattab amma Abdullah ibn Amr shine dan Amr ibn al-As shi ma sahabi ne dukkan su matasa ne daga cikin sahabban Annabi Muhammad, kuma dukkan su sun ruwaito hadisai da dama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ma Abdullah bin Amr, akwai nashi riwayar, an same ta kashi biyu, akwai marfu'an akwai mawqufa. Riwaya marfu'a ya jingina ta ga Annabi Muhammad, riwaya mawqufa bai jingina ta ga manzon Allah ba, kamar yadda aka samu riwaya ta Abdullah bin Umar, bai ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi haka ba. Abdullah bin Umar bai ce Annabi ne ya ce yardan Allah yana cikin yardan mahaifi ba, fushin Allah yana cikin fushin mahaifi ba, shi dai ya faɗa. To haka ma aka samu hadisin Abdullah bin Amr kashi biyu, kashi guda ya jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kashi guda kuma bai jingina shi ga Annabi ba, wanda yana littafin Sahihu Ibn Hibban, wanda shi ne riwayar da ya jingina ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. An samu waɗanda suka ce hadisin ya tabbata, saboda haka don an ce manzon Allah shi ya faɗa ba laifi bane. Kamar misali al-Imam Ibn Hibban yana cikin malaman da suka ce asalin maganar ta Annabi ce, ba maganar sahabbai bace, ba maganar Abdullah bin Umar da kuma Abdullah bin Amr bane. Sannan riwaya da take mawqufa ita ce riwaya ta al-Imam Tirmidhi da kuma al-Imam al-Hakim al-Littafin al-Mustadrak, wannan ita ce riwaya da take da kyau. Don haka daukan wannan hadisi a matsayin hadisi ne mawqufin, kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya dauka a littafin, ya saka a littafin al-Adab al-Mufrad, shine mafi dacewa. Yana silsilatu sahiha, hadisi ne 515 zuwa 516. Don haka hadisin yana da kyau, hadisin yana da kyau, amma fahimtar al-Imam al-Bukhari wannan bai kamata a jingina shi ga Annabi ba. Don haka yasa ya bar maganar ta tsaya kan Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar qala ridha ar-rabbi fi ridha al-walidi wa sakhatu ar-rabbi fi sakhati al-walidi. Babu hadisi marfu'un na Abdullah bin Umar akan haka, amma akwai hadisi marfu'un na Abdullah bin Amr cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi haka. Sannan hadisin ya zo da wata siga da wani lafazi kuma har ilau, amma riwaya ta Abdullah bin Amr ba hadisin Abdullah bin Umar ba. Yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce riballahi fi ribal walidaini wa sakhatuhu fi sukhtihima wa sukhtuhu fi sukhtihima. Yardan Allah yana cikin yardan iyaye, kaga ba a ce mahaifi kadai ba, yardan Allah yana cikin yardan iyaye, kuma fushin Allah yana cikin fushin su. Wannan riwayar kaga ba a keɓe mahaifi kadai ba, an hada mahaifi da mahaifiya, fushin su yana cikin fushin Allah, yardan su yana cikin yardan Allah. Wannan riwayar tana Sahihu Jami'i Saghir, hadisi na 3507, da kuma Sahihu Targhib, hadisi na 2503. Ya aka ce yardan Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin yardan mahaifi, fushin Allah yana cikin fushin mahaifi, ko fushin mahaifa, idan ka ɗauki kowane ya tabbata. Ko dai ka ce yardan Allah yana cikin yardan mahaifi, ko yardan Allah yana cikin yardan mahaifa, wato iyaye, fushin Allah yana cikin fushinsu, duk ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Munawi al-Littafin Faidul Qadir Sharh al-Jami' al-Saghir mujallad shafi na 44, karkashin wannan hadisi, hadisin Abdullah bin Umar da kuma hadisin Abdullah bin Amr, yace li'annahu ta'ala amara an yuta'a al-ab, an yuta'a al-ab wa yukram. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a yi wa mahaifi biyayya. Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna, mun yi wasiya ga dan adam game da iyayensa ya kyautata musu. Kaga umarnin Allah ne, Allah ya yi umarni ga dan adam ya kyautata ma iyayensa. Faman imtasala amra Allah, wanda ya kamanta aiki da umarnin Allah, faqad barra Allah, to ai yayi ma Allah halin kirki. Idan kai wa iyayenka biyayya, waye kai wa biyayya? Allah ne, saboda Allah ne ya umarni kai wa iyayenka biyayya, kai musu kyautatawa. Wa akramahu wa azzamahu, ka daraja Allah, ka girmama Allah idan kai wa iyayenka halin kirki. Faradiya anhu, saboda haka sai shi ma Allah ya yarda da kai. Saboda haka yardan Allah yana tare da yardan iyaye, ma'anarsa wanda ya kyautata ma iyaye wanda ya halin kirki ga iyaye ya kamanta bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka zai samu yardan Allah shine abinda hadisin yake nufi wa man khalafa amrahu wanda ya saba umarnin Allah subhanahu wa ta'ala gabiba alaihi shi kuma sai Allah ya fushi da shi to amma anan ko da aka ce yardan Allah yana cikin yardan mahaifa fushin Allah yana cikin fushin su al-imam al-bunawi yace malam yashhad shahidun ubuwata din bi anna al-walida fima yarumuhu kharijun an sabilil muttaqin sharadin samun yardan Allah game da biyayya ga iyaye shine idan mahaifi bai maka umurnin abin da ya saba ma ka'ida ba idan mahaifinka ko mahaifiyarka ta yi maka umurni umurnin da ya saba ma tafarkin manzon Allah فريضة الرب في هذه الحالة في مخالفتي. إذا ما هي فينك يا ما أمرنن ده سابا كايدا. تويردن الله يناشكين سابا وما هي فينك با يناشكين بيه يادا ما هي فينك با. الله يسامن قادي. ده هك شرطن سامن يردن الله تاردا يردن إياه شين يردن إياه يداشي دا حكمتين الله سبحانه وتعالى. فاتينا أكشي فشين الله يناشكين فشين سو. الذي لا يخالف القوانين الشرعيه idan fushin iyaye bai saba ma ka'idar shari'a ba amma idan fushin iyaye ya saba ma ka'idar shari'a to babu shakka fushin su baya tare da fushin Allah subhanahu wa ta'ala fushin su baya tare da fushin Allah subhanahu wa ta'ala don haka wanda ya kyautata wa mahaifinsa saboda me saboda bin umarnin Allah zai samu yardan Allah wato wannan hadisin da shi da hadisin Abu Huraira wanda yake al-Musnad al-Imam Ahmad Sunan Abi Dawud Sunan Tirmizi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yashkuru Allah man la yashkuru an-nasa wanda baya gode wa mutane baya gode ma Allah hadisin da wannan kusan daya ne wanda baya gode wa mutane baya gode ma Allah yardan Allah yana cikin yardan iyaye kusan ma'anar su guda saboda me idan kai godiya ga dan adam saboda ya maka wani hali na kirki sai ka ce ka gode ka bi umarnin Allah ne ka bi umarnin Allah ne kai godiya ga mutun tunda kai godiya ga mutun bisa umarnin Allah to shi ma Allah subhanahu wataala kamar kai godiya gare shi ne saboda shi ya maka umarni hadisin ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana silsilatu sahiha hadisi na 417 yana sahihu targhib hadisin 971 sannan babi na biyu a littafin al-adab al-mufrad shine birrul ummi halin kirki ga mahaifiya kaga ya kawo magana akan halin kirki ga iyaye umuman to nan sai ya fito da mahaifiya da farko ye babi na farko tsakanin iyaye ya fara gabatar da mahaifiya birrul ummi halin kirki ga mahaifiya al-imam al-bukhari yace haddathana abu asim ya bamu labari an bahz bin hakim hadithun bahz bin hakim an abihi an jaddihi qultu ya rasulullah yace na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam man abarru wa zan yi wa kirki qala sai yace ummaka mahaifiyarka qultu sai nace man abarru wa zan yi wa kirki ya rasulullah qala sai manzo Allah ya sake bashi amsa ummaka mahaifiyarka qultu nace man abarru wa zan yi wa halin kirki qala sai manzo Allah yace ummaka mahaifiyarka wato yi ma'ana mahaifiyarka ita ce mafi cancantar kai mata halin kirki qultu sai nace man abarru ka karo na hudu kenan waye zan wa halin kirki qala sai manzo Allah yace abaka mahaifinka ثم الاقرب فالاقرب sannan mafi kusa da kai sai kuma mafi kusa da kai in ana neman lada ne hadisin yana da kyau yana irwaul galil hadisin na 2232 kuma hadisin akwai riwaya ta al-imam muslim akwai wannan hadisin a cikin sahih muslim kitabul birri wasila da kuma sunan abi daud yana kitabuz zakati hadisi na hudu al-imam al-bukhari yace haddathana sa'id ibn abi maryam قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عطاء بن يسار تابعيني يكربو حديث وجمع عبد الله بن عباس Abdullah ibn Abbas ya bada labari annahu atahu rajulun wani mutum yazo mar wani mutum yazo ga Abdullah ibn Abbas fa qala sai yace inni khatabtu imra'atan wato na nemi wata mace neman aure shi ake kira al-khitba na nemi wata mace da aure fa abat an tankiha ni sai ta ki aure na wa khatabaha ghairi wani na ya neme ta fa ahabbat an tankihahu sai ta so ta aure shi fa girtu alaiha ni ko sai nayi kishi kanta fa qataltuha sai na kashe ta nas'alullahi as-salamata wal afiya fa hal li min tawbatin yana tambayan Abdullah ibn Abbas shin ina da hanyar tu ina da damar tuba kuwa qala sai Abdullah ibn Abbas yace ummuka hayya shin mahaifiyarka tana da rai qala la yace a ba ta da rai qala sai yace tub ila Allah ta'ala kai ta kokarin tuba ga Allah mubawai mai daukaka dan wata riwaya yace tub ila Allah azza wa jalla nan kuma yace tub ila Allah ta'ala ko wa taqarrab ilayhi mastata'ta kai ta kokarin kusantar Allah duk iya kokarinka wato abinda duk zaka aikata wanda zai kai ka kusa da Allah kai shi tunda Allah mai karban tuba ne ka tuba ga Allah subhanahu wata'ala sannan duk abinda zai kai ka kusa da Allah ka rike shi to bayan mutumin ya tashi ya tafi Ata'u ibn Yasar yace fa sa'altu ibn Abbas sai na tambaye Abdullah ibn Abbas lima sa'altahu an hayati ummihi dan me ka tambaye shi game da rayuwar mahaifiyarsa yana maka tambayar ya kashe wata budurwarsa yana neman hanyar tuba sai kace mahaifiyarka na da me yasa ka tambaye shi game da mahaifiyarsa fa qala sai Abdullah ibn Abbas yace inni la a'lamu amala ni ban san wani aiki ba aqrabu ila Allah azza wa jalla wanda yafi kai mutum kusa ga Allah mabuwayi da daukaka ban san wani aiki ba inji Abdullah ibn Abbas sahabi manzon Allah ban san wani aiki wanda yafi kusantar da mutum ga Allah min birril walida fiye da kirki ga mahaifiya ba ban san aikin ba nan ma amsa ce ta ilimi kaga Abdullah ibn Abbas bai ce babu ba illa da yace shi bai sani ba ko shi ma wannan hadisi ya inganta duka hadisan da muka karanta babu hadisin da bai tabbata ingantacce ba wannan hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2799 sai mu je babu na uku shine birrul abi halin kirki ga mahaifi حديث النبي حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة ابن شبرمة يتي قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة ناجي أبو زرعة يا بعد لبارين حديثي دقى أبو هريرة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يتي قيل يا رسول الله أنت بي النبي صلى الله عليه وسلم من أبر من أبر wa zan yi halin kirki qala sai manzo Allah yace ummaka mahaifiyarka qala yace thumma man saywa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ummaka mahaifiyarka qala thumma man saywa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ummaka mahaifiyarka qala thumma man ya sake cewa saywa ya rasulullah qala manzo Allah yace abaka mahaifinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa uku game da mahaifiya sannan ya kawo na hudu yace mahaifi hadisin ya inganta Al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan cikin al-Adab al-Mufrad kuma ya kawo shi a cikin Sahih al-Bukhari yana Sahih Jami'u al-Jami'u Sahih Kitab al-Adab babu man ahaqqu an-nas bi husni suhba sunan babin kenan waye wanda yafi cancanta in kyautata zama da shi inji al-Imam al-Bukhari yayi babi da sunan haka a cikin al-Jami'u Sahih amma anan sai ya sa babi kawai birrul abi babi akan kirki ga mahaifi in ka duba sahihul bukhari hadisi na 2626 an abi zur'a an abi huraira radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila rasulillah fa qala ya rasulullah man ahaqqu an-nas bi husni sahabati kaga sabani yanda yazo anan nan abu huraira yace qila ya rasulullah man abarru amma wancan riwaya fa ya rasulullah man ahaqqu an-nas bi husni sahabati waye daga cikin mutane fi cancanta game da kyawun zamantakewa kyawun zama da shi waye fi cancanta daga cikin mutane qala sai manzo Allah yace ummuka mahaifiyarka qala thumma man saywa qala manzo Allah yace summa ummuka sai mahaifiyarka qala summa man saywa qala sai manzo Allah yace summa ummuka sai mahaifiyarka qala summa man sai wa qala sai manzo Allah yace summa abuka sai mahaifinka muje hadisi na 6 حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابو زرعه عن ابي هريره كذا حديث وين ده يرويته وانشان ابو زرعه شي يرويته wannan yace atarajulun nabiyallah wani mutun yazo ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala yace ma ta amuruni me zaka min umarni in yi nan yace kala ko hadisin fa kala manzo Allah yace birra ummaka abinda zan ma umarni kai shine wato halin kirki ga mahaifiyarka thumma ada ya sake tambaya fa qala manzo Allah yace masa birra ummaka wato halin kirki ga mahaifiyarka thumma ada ya sake dawowa da tambayar fa qala manzo Allah yace birra ummaka halin kirki ga mahaifiyarka thumma ada rabi'a ya dawo karo na hudu fa qala manzo Allah yace birra abaka halin kirki ga mahaifinka akwai wata riwaya ita wannan hadisi shi wannan hadisin akwai wata riwaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bashi amsar mahaifinsa ba sai a karo na biyar a maimakon karo na hudu amma sai zama kamar riwaya ce shadda shi yasa bai sa ta ba amma akwai wannan riwaya hadisin nan shi ma ya inganta wadannan hadisai guda 6 su ne zamu takaita akan su a yau insha Allah ta'ala sai dai zamu ƙara bayani kashi 3 akwai bayani kashi 4 kashi 3 da ya kamata mu yi game da wadannan hadisai da muka karanta guda 6 dangane da haƙƙin iyaye bayani na farko shine me ake nufi da albirru wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni da shi birru ummuka birru aba yana cewa birru ummuka birru abaka abinda ake cewa albirru wajen malaman al-lugha huwa al-khairu wal-fadl da larabci idan aka ce albirru halin kirki wato shine al-khairi da kuma abinda duk ya shafi falala don haka albirru خلاف اذا اكتي البر خلاف الفاجر ان كذوب المصباح المنير نا الامام احمد بن محمد الفيومي في مجلد نفر كشافينا 43 duk abin da za a ce halin kwarai shine albirru sabanin shifa halin banza kowa ya sani don haka ba sai an nuna maka misali ba wane yana da halin kwarai me ake nufi da halin kwarai shine hali na alkhairi hali na falala shine hali mai daraja hali wanda jama'a kan yi sha'awar su samu irin shi hali na banzafa kishiyansa to dan haka idan kana neman sani abinda ake nufi da albirru kirki wato kirki shine alkhairi da falala diddul uquq sabanin kuntatawa ga iyaye idan aka ce kai halin kirki ga iyayenka ya zama to kana kawo musu alkhairi kana musu dukkan wani hali wanda yake mai kyau wanda ake yabawa sabanin halin da zai kawo musu kunci shine al-uquq in ka duba Mukhtar al-Sihah littafin al-Imam Muhammad bin Umar Fakhruddin Ar-Razi shafi na 19 Ibn al-Asir littafin an-Nihayat fi Gharib al-Hadith wal Athar mujallad na farko shafi na 16 shi ma haka ya faɗa yana cewa إنما جاءت الأسماء الله تعالى البر دون دون البار والبر بالكسر الإحسان أصلي إذا أكت البر با البر دفتها با دون هكا يسا ينتكين سونا يا الله سبحانه وتعالى إنه هو البر الرحيم وانتن البر يزود فتها أما البر دكسر شين الإحسان إذا أكت هلين كيركي واتو هلين كيركي شين متيزما مي كوتا تاوى don haka Ibn al-Asir yace wa minhu al-hadith fi birr al-walidain duk inda kaga ana kawo hadisi game da halin kirki ga iyaye halin kirki ga iyaye ana nufin kyautatawa gare su yace wa huwa fi haqqihima wa fi haqqi al-aqrabin min al-ahli diddu al-uquq wa huwa al-isa'atu ilayhi wa at-tabyi'u li haqqihim sabanin ka kuntata ma iyayenka ko ka tauye hakokin su me ake nufi da halin kirki shine kyautatawa ga iyaye wanda shine fassaran magabata da suke kamar misali al-Imam an-Nawawi shi ma a sharh sahih Muslim juz'i na 2 shafi na 76 yace halin kirki shine al-ihsan kyautatawa fi'lul jamil ma'ahuma idan kana yin duk abu mai kyau ga mahaifa wa fi'lu ma yusurruhuma kana yin abin da zai faranta musu rai matukar wannan abin halal ne saboda haka Ibn Manzur a littafin Lisanul Arab mujallal nabi shafi na 59 yace albirru ismun jami'un lil khairi, idan aka ce halin kirki suna ne da ya tattara kowane alkhairi, dukkan wani abu idan alkhairi ne to halin kirki ne. Wa asluhu at-ta'atu bil qalbi wal qawli wal fi'l taqarruban lillahi ta'ala, asalinsa shine zamanto zuciyarka tayi tsafta, harshenka yayi tsafta, jikinka aikinka yayi tsafta, ba dan komi ba sai dan kusantar Allah subhanahu wa ta'ala. Wato duk abin da zaka yi ga iyayenka, in ma da harshe in ma da jiki, ya zamanto mai kyau ne, wanda shi ake nufi da halin kirki. Don haka idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni da ayi halin kirki ga iyaye, abinda manzon Allah yake nufi shine a kyautata ma iyaye, ayi abin da zai faranta musu rai, kada ayi abin da zai kuntata musu. Wannan shine bayani na farko, Allah ya sa mun gane. Bayani na biyu, waɗannan hadisai da al-Imam al-Bukhari ya kawo yana tabbatar mana ne da cewar halin kirki ga iyaye dole ne, ba wai ya kamata bane. Halin kirki ga iyaye dole ne, don haka ba mutum baya taba zama mai ladabi wallahi sai ya zama mai kirki ga iyayensa. Duk mutumin da ya zama baya kirki ga iyayensa, wannan mutumin ba shi da ladabi a karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duk mutumin da yake kuntata ma iyayensa, duk mutumin da mahaifinsa ke bacin rai da shi, duk mutumin da mahaifiyarsa ke bacin rai da shi, to wannan mutumi babu shakka ba a cewa yana da ladabi wajen Allah subhanahu wataala, ya bar wajibi, ya bar wajibi, abinda al-Imam al-Bukhari yake nufi kin. Don haka yasa ya fara kawo ayatu al-Qur'ani, Allah subhanahu wataala yayi wasiya, yayi umarni, umarnin Allah dole ne ga hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma abinda yasa Allah subhanahu wataala ya daraja iyaye, malamai suna cewa saboda wasu dalilai ne. Na daya, إن الله تعالى هو الخالق جعلهما بقدرته السبب المباشر في التخليق. دليلي نفرقو ديسا أكتي كدرجة إيايانكا دي إندك كيغ درجة دي إندك كيغ مرتبة دا توكك حنيرك نزوى دونيا تكر كشنسوني كاغا وانا حنيا أكوي بقاتن أدرجة تا دي أبندك سامو أدونيا كومو كوواي كي دي مطاين دك كي babu shakka iyayenka dinnan su ne hanyarka. To ashe kuwa idan mutum yana da tunani ko da ma ba umarnin Allah, akwai bukatan ka daraja hanyar da ka zo duniya, hanyar da ta kawo ka duniya, wannan hanyar Allah shi ya sa su zama sababi, Allah ya sa su zama sababi. Inda Allah ya ga dama, da wasu ne za su zama sababinka, waɗannan su ne suka zama sababinka na zuwa duniya, don haka akwai haƙƙinsu a kanka. Na biyu, malamai suna cewa inna Allah huwa al-mubdi'u bin ni'ami min ghairi 'amalin sabiqin, Allah subhanahu wataala yakan yi wa mutum ni'ima ba tare da ya masa wani abu ba dan ya rama mishi. Allah yana maka ni'ima ba dan ka taba yi masa wani abu dan ya rama maka ba. Ni'imar da Allah ya maka ba dan ka masa wani abu, yanzu da ya baka idanu, ya baka harshe, ya baka lafiya, me kai mare ya baka wannan, ba abin da kai. Saboda haka Allah kan yi kyautarsa ga bawa ba don bawa yayi wani abin da za a saka mishi da shi ba, saboda kawai kirki na Allah subhanahu wataala. To babu waɗanda suke bin bayan Allah ta wajen kirki ga ɗan adam irin iyaye. Wa huma yabtadi'ani bil ihsani an ghairi ihsani taqaddam, iyaye suna iya abin da za su yi maka ba don ka taɓa yi musu wani abu da suke biyan ka yanzu ba, ba dan kai ba. Saboda haka zaka ga hankalinsu ya tashi saboda rashin lafiyanka, me ka musu ne yasa hankalinsu ya tashi? La baka taba yi musu wani alkhairi da suke saka maka da shi ba. Babu wanda ke da irin wannan ni'ima akan ka in banda Allah subhanahu wataala. Na uku, malamai suna cewa Allahu ta'ala yarhamu wa yalqaf wa huwa al-ganiyyu an makhluqatihi, Allah yakan yi tausayi, yana tausayin bayi, ya tausasa musu, ya ba su ni'imarsa, kuma Allah bai bukatan komai gurin su. Allah subhanahu wataala yana yin tausayi ga bayi, ya yaye musu damuwa, ya biya musu bukatu, alhali kuma bai bukatan komai gurin su. Wa humul fuqara'u ilayhi, lokacin nan mutane ke zama mabukata ga Allah subhanahu wataala. Babu waɗanda ke bin bayan Allah a wannan yanayi banda iyaye. saboda iyaye suke renon yaro, suna renon yaron ba su tunanin yaron nan gaba zai saka musu la, suna renonsa ne kawai dan dai su ga ya kai matsayin mutum ya tashi. Babu iyayen da ke renon yaro saboda yaron ya girma su saka mai ya saka musu, babu wannan iyayen. Duk iyayen da ka gani kokarin su shine su reni yaro saboda tausayi, su reni yaro saboda tausayi, ba dan tunanin yaron in ya girma zai saka musu bala. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala shi yake jibintar kyautatawarsa ga bayi, wala yatlubul jazaa wal walidani yubaligani fil ihsani ila al abna'i duna tahsilil jazaa'i. Iyaye suna kokari, iya kokarin kyautatawa ga ɗansu ba tare da sun buƙaci ya saka musu ba, ba tare da sun buƙaci ya saka musu ba. Wannan duka yana cikin littafin Majalisat Tazkir min kalamil hakim al khabir, littafin al imam Abdul Hamid bin Badis, wani malami aljazairi mutumin Algeria. Ka duba shafi na 100 ya jera wato matsayin iyaye, ya jera bayani game da matsayin iyaye kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani hikimar da take cikin umarnin Allah. Saboda me? Kai la'akari da cewar Allah ya hada sunansa da sunan iyaye a cikin Alkur'ani. Da farko a suratul Isra'i aya ta 23, Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi magana akan iyaye sai ya kawo kalmar alqada'u, hukunci. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya, mahalicinka yayi hukuncin cewa kada ku bauta ma wani face shi. Ana maganar hukuncin Allah game da bautansa shi kadai, sai aka ce wa bil walidaini ihsana, game da iyaye kuwa a kyautata musu. Kaga an yi hukunci, inji Allah subhanahu wa ta'ala, ya riga ya yi hukunci. Sannan ya yi umarni a matsa godiya a suratul Luqman, kuma da ya ce amar godiya sai kawo iyaye. Suratul Luqman aya ta 14, wa wassayna al insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ مَا اللَّهُ يَجِي أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ كَيْ غُودِيَا غَارِينِي دَا كُمَا إِيَايَنْكَ كَاغَا چَنْ دَا فَارْكُو اللَّهُ يَايِ حُكُنْچِنْ أَبَوْتَا مَر أَكْيَوْتَتَا مَا إِيَايِي نَبِيُو أَمَر غُودِيَا أَيْ مَا إِيَايِي غُودِيَا تُو بَايَنْ وَدَنَّنْ غُدَا بِيُونْ سَيْ أَكَا قَرْقَرِي magana ta ƙarshe ita ce Allah yayi wasiya, don haka yasa ita wannan maganar sai ta fi ƙarfi akan sauran guda biyun. Ita ce farkon suratul Ankabut aya ta 8, wa wassayna al insana bi walidayhi husna, mun yi wasiya ga dan adam game da iyayensa ya kyautata musu. Kaga wannan aya ta suratul Ankabut, maganar da tazo cikin ta, umarnin Allah da yazo a cikin ta, yafi ƙarfi akan maganar da tazo a suratul Luqman da kuma maganar da tazo a suratul Isra'i. A suratul Isra'i Allah yayi hukuncin abauta mar sannan a kyautata ma iyaye. Na'am. Nabiyu a suratul Luqman aya ta 14, Allah yayi wasiya ga dan adam ya mar godiya, yayi ma iyayensa godiya. Amma a suratul Ankabut fa Allah yayi wasiya ga dan adam bi walidayhi husna. Idan aka ce wasiya, wasiya ita ce umarnin da ba a kankare ta har tashin kiyama. Don haka kenan an yi umarni na har abada iyayenka ka zama mai kyautatawa gare su. Don haka yasa malamai suke cewa an kai la'akari da ayoyi uku din nan, kai ka sani wallahi mutum baya taba shiga aljanna sai ya kyautata ma iyayensa, saboda umarnin Allah da kuma hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin su akwai hadisin Abu Darda'i, wanda wani mutum yazo ga Abu Darda'i sahabi, yace masa inna li imra'a wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha, ina da mata, uwata ta ce sai na sake ta. Wani mutum yazo ga Abu Darda'i sahabin manzon Allah, yana mar tambaya, ina da mata kuma mahaifiyata ta tsaya ta dage sai na saki wannan mata. Sai Abu Darda'i yace masa, sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah yana cewa alwalidu awsatu abwabil jannati, shi mahaifi shine kofar tsakiya na aljanna. Inji Abu Darda'i, kaga amsa da ya bashi. Yana tambayan Abu Darda'i, mahaifiyata ta yi min umarni in saki matana. Abu Darda'i kuma sai kawo mar hadisin manzon Allah, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mahaifi shine kofar tsakiya ta aljanna, fa in shi'ita fa adha zalika albab, in kaga dama ka jefar da wannan kofa, a wahfadhu, ko kuwa ka tsare wannan kofa. Kaga ya bashi zabi, saboda haka ruwanka in kaga dama jefar da wannan kofa, in kaga dama ka tsare wannan kofa. Hadisin al-Imam Ibn Majah da kuma al-Imam Tirmidhi yana sahihu. Ibn Majah hadisin 2955 wannan ya gwada cewa Abu Darra'i yana nuna masa matsayin iyaye a wajen Allah subhanahu wataala. Aljannan nan baka shiganta sai ta hanyar iyayenka. Yana cewa kofar tsakiya ta shiga aljanna iyaye ne, da aka ce alwalidu ba wai mahaifi kadai ba, hatta ita ma mahaifiya. In ka duba sharhin hadisin al-Littafin Tuhfatul Ahwazi mujallal 6 shafi 21 Al-Qadi Iyab yana cewa abinda manzon Allah yake nufi da cewa mahaifi shine kofar tsakiya, yana nufin khairul abwabi wa a'laha, mafi alkhairin kofar da za ta kai ka aljanna, mafi daukakan kofar da za ta kai ka aljanna, wato ita ce hanyar mahaifanka. Abinda ake nufi shine anna ahsana ma yutawassalu bihi ila dukhulil janna, mafi kyawun abinda za a iya tawassuli da shi a shiga aljanna shine kyautata ma iyaye. Wa yutawassalu bihi ila wusuli darajatiha al-aliya mutawa'atul walidi wa mura'atu janibi, ya zamanto kana biyayya ga mahaifinka, kana tsare dukkan wani haƙƙinsa, to wannan yana kai ka mafi daukakan daraja a cikin aljanna bayan ma ka shiga aljanna din. Ba kuma mahaifi kadai ba, ana nufin hatta mahaifiya duk ɗaya ne. Akwai hadisin sayyidina Abdullah ibn Umar wanda ya bada labari game da sayyidina Umar, shi ma ne kamar bayanin Abu Darda, yana cewa kanat tahti imra'atun uhibbuha, ina da wata mata da nake son ta, inji Abdullah ibn Umar. Wa kana Umar ya karihuha, shi ko babana sayyidina Umar, babana Umar ibn al-Khattab ya tsani wannan mata, ni matan ina tsananin son ta, babana kuma yana tsananin kinta. Fa qala li ranan, sai babana Umar ibn al-Khattab ya ce min talliqha, ka sake ta. Fa abaitu, sai naki, saboda me? Ni ina riko ne da sunnar manzon Allah, ai aure sunna ne. To amma tunda manzon Allah yana da rai, bari mu je mu yi mata tambaya. Fa ataitu rasulullah, sai nazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa zakartu zalika lahu, na gaya masa, ya rasulullahi ga mata kyakkyawa ina son abina, babana ya ce sai dai in sake ta, ba ya son ta. Manzon Allah ya ce masa talliqha, ka sake ta. Hadisin yana sunan Abi Dawud sahihu targhib, hadisin 2487. To anan ya gwada cewar abinda Abu Darda yayi ya dace da ainihin umarnin manzon Allah. Abu Darda yana gaya ma wannan mutumin mahaifiyar wannan ba ta kaunar matan, ya ce ka sake ta. Ya zo yana tambayan sahabi, Abu Darda ya ce to ni ba zan ce saka ko ka rike ba, amma ga hadisin da na ji game da darajan iyaye. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyaye su ne kofar tsakiya na aljanna, in ka ga dama tsare ko ka jefar, ka ga ya ba shi zabi. Abdullah ibn Umar ya kawo karan mahaifinsa wajen manzon Allah, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai wa mahaifinka biyayya. Anan kamar yadda Muhammad Nasir Jinul Albani yake faɗa, yake cewa man mislu Umar, waye kama da Umar, ka don haka kar ka dauki abin da Umar yayi ka ce za ka yi aiki da shi a yau, kar ka dauki abin da Umar yayi ka ce za ka yi aiki da shi a yau. Kwarai dalilai da dama masu yawan gaske. Na daya daga cikin sahabban Annabi Muhammad, babu mutumin da zai yi sha'awan abu Allah ya saukar wa manzon Allah an hukunta wannan abin sai Umar. Babu wanda sha'awar abu zai zo zuciyarsa, sannan ko Allah ya saukar da wahayi ga Annabi Muhammad, a saukar da ayar Al-Qur'ani, abinda sayyidina Umar ya sha'awan nan ya zama shari'a, shi kadai ne. To idan sayyidina Umar zai yi sha'awan abu, Annabi ya tabbatar kai yanzu kai kana daidai da shi. Saboda haka da kai da Umar ba a daidaita su. Don haka da me za mu yi aiki, sai mu yi aiki da meye dalilin da uban bai son matan, meye dalilin da uwar ba ta son matan. Idan dalilin ya dace da shari'a, to sai a ce wanda rabu da wannan mata shi fi dacewa gare ka. Idan dalilin ya zama son zuciya ne, to riko da sunnar manzon Allah ya fi biyayya ga ita wannan mahaifiya ko mahaifi. Wanda shi ne abinda malamai suke faɗa, in ka duba fatawar Lajnati Da'ima mujallal na 25 shafin 130. Bayani na uku wanda shi ne na ƙarshe, wato shi ne abinda hadisan nan suka karantar da mu, kirki ga mahaifiya ya fi ƙarfi akan kirki ga mahaifi. shine abinda al-Imam al-Bukhari yake karantar da mu a farkon wannan littafi al-Adab al-Mufrad al-birru lil ummi aqid yin kirki ga mahaifiya yafi karfi akan kirki ga mahaifi hadisan ga sunan ya koro su da dama wanda duk mun karanta su in ka duba sharhun Nawawi ala sahihi Muslim juz'i na 16 shafin 102 al-Imam an-Nawawi yace wa fihi al-hass ala birr al-aqari bayan iyaye dangin kama waɗannan hadisan sun mana kwadaitarwa akan ya zama an musu halin kirki duk da cewa akwai babin su yana tafi a cikin littafin yace wa annal umma ahqquhum bizalika wanda yafi cancanta a duniya a masa kirki ita ce mahaifiya wanda shine abinda manzon Allah ya karantar da mu thumma ba'daha al-aba sannan bayanta mahaifinka thumma al-aqraba fal-aqrab sai wanda yafi kusa da kai sai kuma wanda yafi kusa da kai malamai suna cewa inji al-Imam an-Nawawi sababu taqdimi al-ummi kasratu ta'abiha alayhi abinda yasa aka gabatar da mahaifiya aka ce kirki gare ta yafi girma akan kirki ga mahaifi saboda wahalar da mahaifiya ta sha akan da yafi yawa akan wahalar da mahaifiya sha wa shafaqatuha tausayin da tayi ma yaro yafi yawa akan tausayin da mahaifiya masa khidmatuha hidmat da tayi ma yaro yafi yawa akan hidmat da mahaifiya yi wa mu'anatul mashaq fi hamli sannan ka dauko wahalar da ta sha wajen daukan cikin sa wata tara ga zazzabi da sauransu amai ta wahala iya wahala wata ma ta hanyar haihuwan take rasa ranta sun ma wabi sannan ka zo ga haihuwan kansa shi ma da addu'a ake karewa lafiya sun ma irba'ihi sannan ga renon yaron bayan ta haife shi wahala ba ta kare ba za ta rika kulawa da yaron nan sun ma tarbiyatihi bayan ta yaye shi sannan kuma tarbiyan yaron ta sa ido kan shi wa khidmatihi wa tamridihi da jinyar yaro dan in yaro ya samu rashin lafiya uba bai zama da shi uwa ce ke zama da yaro don haka in ka dubi wahala da dawainiyar da aka yi ma yaro zaka tarzu cewa dawainiyar mahaifiya babu shakka yafi yawa akan na mahaifi don haka abinda Allah ya shar'anta in ka auna da hankalinka zaka gane abin ya dace babu shakka wahalar da mahaifiya ta yi kan yaro yafi wahalar da mahaifiya yi akan shi wannan yaro don haka aka samu ijma'in malamai akan cewa ala annal umma tufaddalu fil birri ala al-abi babu wani malami a tarihin musulunci wanda yace mahaifi a fifita shi sama da mahaifiya babu wannan malami ijma'in malamai aka samu akan haka saboda haka za a gabatar da mahaifiya kafin mahaifi duk da cewa malamai suna cewa ba wajibi bane gabatarwan mustahabi ne ba wajibi bane gabatar da mahaifiyar mustahabi ne wannan yana daga cikin fahimtar al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala wanda yake cewa an gaya maka kirki ga mahaifiya ne saboda me ka gane darajarta wajen ka amma ta wajen kyautatawa gare su babu bambanci tsakanin mahaifiyarka da mahaifinka haka in ka duba littafin Ibn Hajar al-Haytami da ake kira Tuhfatul Muhtaj fi Sharh al-Minhaj Kitabul Hiba mujallad 6 shafin 308 yace yusannu lil waladi aidan al-adlu fi atiyati usulihi karkace saboda mun ji haƙƙin mahaifiya sau uku ne akan yaro fiye da haƙƙin mahaifi saboda haka idan ka zo da ka yi musu kyauta idan naira 1000 ka ba wa tsoho sai ka ba da 3000 ga tsohuwa baka kyauta ba haka ake to ba ka daidaita tsakanin su ta wajen kyautatawa ka sani a zuciyarka babu wanda ya maka hidima fiye da mahaifiyarka amma ta wajen tsakanin su suya su bai kamata ka fifita kowa ba yana cewa khilafan li ba'dihim wanda ita ce fahimtar al-Imam Malik babu shakka duk da cewa akasarin malamai suna cewa abinda manzon Allah yake nufi a nan shine idan ya kasance kana da halin taimako ne guda daya ba ka da halin abu biyu mun ba da misali da a ce kana da damar zaka kai dayan su maka kana da halin kai dayan su maka anan ba za ka fara kai mahaifinka ba saboda ga hadisin manzon Allah amma inda a ce kana da halin kai su dukkan su biyu to bai kamata ka fara kai uwar ba kafin mahaifinka Allah ya sa mun gane wato in kana da hali to ka daidaita tsakanin su shine mafi dacewa amma idan ba ka da hali sai na mutum guda to ka fifita mahaifiyarka akan mahaifinka wanda shine abin da yafi dacewa. Wannan ita ce fahimtar al-Imamu Malik. Al-Imamu Malik yana cewa abin da yafi dacewa shine a daidaita tsakaninsu ta wajen kyautatawa, sai dai idan mutum ya kasance abin da yake da shi din ba zai isa ya yi dawainiyar duka su biyun ba, to sai ya fifita mahaifiyarsa akan mahaifinsa. Bayanin yana da tsawo, amma a takaice waɗannan bayanai kashi uku insha Allah za su ba mu kyakkyawar fahimta game da ma'anar hadisan da muka karanta, dalilin da ya sa al-Imam al-Bukhari ya gabatar da su a littafin al-Adab al-Mufrad. Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa. Allah maɗaukake mana gafarin kuskure. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.